Tenor part, starting note. 1, 2, 3. Ba da da de ya do way.